kusan da yake malamin karfe 8 da rabi zuwa 9 ne agogon Najeriya aka fara zaben kujerar gwamna a sassa daban-daban na jihar Edo ko da yake dai akwai fargabar matsalar tsaro da har-haren yan bindiga wanda suka sha alwashin kaiwa akwai bayanai dai da ke nuna cewa sojoji na ci gaba da yin sintiri musamman kan iyakokin jihar ta Edo domin ganin cewa ba a samu shigowar bata gari ba kamar yadda dai wasu manyan jam'iyyu ke zargin juna da auno wasu yan bindiga bayanai dai da ke fitowa a sassan jihar ta Edo na nuna cewa masu kada ƙuri'a da dama ba su fito ba kamar yadda ya kamata bayan fargabarsu kan harkokin tsaro.
Everywhere is calm. The only difference that people did not come out to vote.
Wannan tana cewa ne sunana Usako Usaro. Tace ayyuka na tafiya kamar yadda ya kamata. Wajen gudanar da zabe gwamna a jihar ta Edo sai dai kuma babu fitowar jama'a kuma hakan bai rasa nasaba da barazanar tsaro da suka shiga zakatar jama'a. Ko da yake dai ni na riga na kada ƙuri'a ta jama'a dai sun shiga fargaba amma ni shugaba ce shi yasa na daure na fito. Muna fatar za a bamu abinda muka zaba. Shi ma wannan dan jihar Edo ne yace
anyhow I want to let it be for people only people come out to vote because of the information.
Yana cewa ne na riga na zabi dan takarar da nake so kuma duk abinda za su yi su yi. Ni dai ina so in tabbatar muku da cewa jama'a sun ji tsoron fitowa domin kada ƙuri'a su kuma wannan bai rasa nasaba da rahotannin da aka samu na cewa za a samu tashi-tashin hankula kuma za a yi siyasar ko a mutu ko a yi rai. Ita ma wannan yar jihar Edo ce tace
you know be like state election because they threaty say now
tana cewa ne sunana Joy Emmanuel akwai fargaba na kashe-kashe shi yasa mutane da dama ba su fito ba kaga makwabta na ma ba su fito ba tare da ƴan uwana to sai dai kuma akwai rahotanni da ke nuna an samu tashi-tashin hankula musamman a wasu tashoshin zabe da suka hada da Usako ta tsakiya da Auci a jihar ta Edo inda wasu matasa suka tada zaune tsaye kamar haka. Kuma na ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Edo SP Moses Yamu.
To akwai wanda aka kama da bindigogi kuma suna tattare suna a hannun hukuma yanzu za a yi bincike kafin nan a gurbanar da su a kotu. Yana tafiya daidai babu da wata matsala sofa.
Ganin cewa dai hukumar zabe ta kasa ita ce uwa dangane da wannan zabe kuma ta tabbatar da cewa ta raba kayan aiki a sassa daban-daban na jihar ta Edo. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zabe ta kasa.
Mafi yawa daga cikin rumfunan zaben sun fara gudanar da zabe karfe 8 da rabi zuwa karfe 9 na safe an dan dai samu tsaiko ko kuma dan latti a wasu rumfunan zaben a wurare da yawa dai mun samu rahotannin jami'an hukumar zabe na kasa yan bautan kasa na kasa ga kaya ga motoci amma ba jami'an tsaro da za su raka su
kawo yanzu dai al'ummar jihar ta Edo sun riga sun kada ƙuri'a su kuma suna dakon samun sakamakon zabe. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Benin jihar Edo Najeriya.